A shirinmu na nishadi, a yau mun samu bakwancin.
Oh, bakwancin wa muka samu yau a dandalin namu.
To wato sunana Nexus B, wanda aka fi sani da Nexus.
To Nexus, ka taba ziyartar dandalin VOA a shekarun baya. Shin daga wancan lokaci zuwa yanzu wani irin canji aka samu a rayuwarka?
Eh, gaskiya an samu canji da dama da lokacin da aka fara gayyata na nazo din. Lokacin ba wani tara awards ba ko wani abu, kuma lokacin ni ban zama sananne sosai kamar yanzu ba. Daga lokacin har yanzu dai gaskiya na yi ayyuka da dama da manyan artists fiye da da, kuma na samu kamar awards guda uku yanzu, 2 a bangaren sound engineering, sai ɗaya kuma a bangaren best producer of the year. Kuma yanzu yanda yake na
best producer of the year a wani fanni? Fannin na finai ko ko waka, don idan za mu iya tuna a wancan lokaci akan waka muka
kai. Eh, kin san yanayi ka tambaye ni ka ce wai daga lokacin zuwa yanzu na irin cigaba aka samu, cigaban ya yawa, don ko yanzu haka na zama yawanci ni ne nake editing most of the sounds na movies a Kannywood.
Ko yanzu ka fita daga kan waka?
Yawa, yawa, ina wakan still. Ina music production kuma, yawa, yanzu kuma ina dan irin sound engineering a bangaren irin na su masu fim, kansa gama ina final mixing da mastering kuma abin ya zama aiki.
Ai, yanzu kana ta ibana Turanci. Kai muna Hausa.
Okay.
Kenan idan suka gama fina-finan kai kake
ni nake tace, eh, nake tace muryoyin in zama da shi abin yanda zai zama mutun zai ji komai ya fito neat.
Ka cire,
eh, tsaftace shi, eh, in cire iska matsin zama yayi kyau. Yawa, yanda aka sa a irin cinema haka, sound din zai fito da quality, kuma gaskiya ina mutane ayyuka da dama na yi a cikin fina-finai da dama, kuma na ga mutane ana comment. Masu kyau suna maganganu a kan shi.
To, daga wancan lokacin shin ka koma makaranta ne ka inganta harkar tace muryoyi ko kaka?
Eh, gaskiya na koma makaranta. Yawanci dai tun duk da ni ba makarantar aji nake, bana zuwa aji, yawanci akan
kaman bita?
Yawa, internet nake yi haka. Koma yanzu ma haka ina wasu irin certificates haka irin movie sound engineering.
Akan internet?
Eh, akan internet
ne. Kuma idan ka kammala suna ba ka certificate?
Eh, ina da certificate kaman guda hudu yanzu ma. Daga
kuma ana fahimta sosai har mutun ya koya?
Ah, sosai. Ana ma hada ka da wasu da kasashe daban-daban, za an zama abokanai. Kaman na da abokanai da yawa haka, irin su Canada haka da su Finland da nan da.
Duk akan tace murya.
Eh, murya da harkan kiɗa dai da waka.
To, ina batun waka kana yi ko faka daina?
Ah, gaskiya ina da waka. Yanzu ma na fara wawo idan ko yanzu haka ina aiki akan da baya na saki albums, amma yanzu ina aiki akan album dina Boss of My Own Level. Kinga kuma wayonci a cikin album na feature mutane kamar su Dabo the Prof, su Kenny Wonder, ina sa ran zai feature mutane kamar su Lyrical Dr. Smith, su Rosie Fresh.
Kai da manya kake harka?
Eh, yawanci dama yanzu harkan industry din ba da manyan nake ba, an kullana na tare da wanda ake the same level da su, ya kamata ce kai ka ci gaba, an ka ci gaba kaga duk wanda suke kuke tare su ma sun ci gaba kenan, haka rubun yake.
To, me burin ka a wannan masana'anta ta nishadantarwa?
Okay, eh, buri na shine ina dai so in gabatarin kowa da kowa mawaki makaɗi na rifti na Najeriya ce kasuwan ta dawo kan mu irin yanda ana yi da mu, komai da komai sai an tabo mu, sai an hada da mu, ba kaman yanda ake ta cewa an aka ce dadi na san can bayan aka ce waka da kiɗa da arewacin da ce ga abona aboki aboki things, amma kin ga yanzu yanda
wannan aboki da
yanda sai a ce aboki irin malo malo guys irin wai ba mu iya ba
saboda kuna yan Kano ku iya,
yawa, yan arewa ma complete sai ga kuma sai aka samu irin shi gaba irin gayi mu suka dan fara yi kamar irin su classic da AB da VOC da sauransu suka dan fara yi, kaga mu ma producer
ne. Yanzu kuke ce reni kenan?
Yau, aha, ba sosai. Duk da tunda lokacin ma da na featuring Kenny Wonder, duk da dai taimaka min ya yi hau kan wakan Kenny Wonder a lokacin, gaskiya shi ne yake trending producer a Lagos. Eh, shi yake tashi. Kuma ya zo Kano, ba wai ni na je wurin shi ba, shi ya zo Kano, ya zo wurina, ya wurin ta yi mai, kuma muka yi tattauna da shi, abokina ne sosai, sai muka daura muka yi wakan. Haka
sauran.
Eh, ta fita da wata waka da na saka tashi mu je maganan bidiyon ta ma muke yanzu haka.
al'adar a wannan shiri tunda ka ce kana waka mun yi mawaki ta siye muce mana baiti ko yi mana amshi ya rera dandalin VOE video ce ta matasa da ake kamata a kawai salula ko iPad ko laptop in muka ta siye ka shi zaka yi mana freestyle
eh zan yi freestyle ne main waka na cikin alona na boss amount
level dandalin VOE zaka
okay dandalin VOE zan waka
zaka ta siye ni zaka iya to kai wannan ba zaka iya
okay
da saura
dandalin VOE muna tare da baraka yeah we do this suna kallon mu sun gane yeah we are doing this killing it mune are watching Nigeria so on so on so on blah blah blah
lalle sai mu ce lalle ba mu ce mun yaba
eh na gode
baraka bashir murya amurka daga Kano a Nigeria.